misali abin da ke faruwa dangane da zaben gwamnati da ya gabata a jihar Rivers. Misali an samu kungiyoyi daban-daban a baya-bayan nan, misali suna ta gudanar da zanga-zanga musamman na gida Najeriya a jihar Rivers dangane da cewa sun ci shi zaben da aka gudanar na gwamnati tsakanin dan takarar jam'iyyar PDP da na APC, wanda aka nuna jam'iyyar PDP ita ce ta samu nasara a zaben. Sannan ma in ba a manta ba, a baya-bayan nan ma su kungiyoyin kasa da kasa sun gudanar da taruka daban-daban a jihar Rivers, inda suka zargi an tarka magudin zabe kuma an wato ana mutane su zaɓi abin da suke so da tunsasa musu da halbe-halben bindiga a zaben da ya gabata.
To Lami, da me ya maido da wannan magana yanzu?
Eh, abin da ya maido da maganar wato ƴan jam'iyyar APC ne wato na jihar Rivers suka gudanar da zanga-zanga a hukumar zaben jihar Rivers sakamakon kesin wato wannan batu yana kotu.
Yaushe suka yi zanga-zangar?
Yawa, wannan ma shekaran jiya. Sakamakon zanga-zangar da suka yi shi ne wato kotu ce ta bada umarnin cewa hukumar zaben jihar Rivers ta bada wato takardun da aka kada kuri'a. To jinkirin da ainihin hukumar zabe ta yi ba ta karbi kiran kotu da ta yi ba na bada wato waɗannan takardu cikin lokaci, shi ya haifar da wannan zanga-zanga ɗin.
Yawa, ya kuma cece-kucen da ke faruwa game da zaben shugabannin ƙananan hukumomi a nan jihar?
Yawa, to abin da ke faruwa ita hukumar zabe ta jihar Rivers ta ayyana cewa za a gudanar zaben ƙananan hukumomi ranar 23 ga wannan watan da muke ciki. To bayan fitar da 'yan takara da aka yi na jam'iyyu daban-daban musamman ita jam'iyyar APC, sai lamarin ya bar baya da kura, inda ainihin wasu 'yan jam'iyyar suka zargi cewa ba a yi musu adalci ba musamman wurin fitar da 'yan takara. To shi ne suka gudanar da wata zanga-zanga a jiya Juma'a sakamakon cewa sai dai a sake lale
a jiya Asabar.
Yawa, a jiya Asabar, a jiya Asabar. Yayin da kuma 'yan jam'iyyar PDP su ma suka kaurace mu shiga zaben da 'yan jam'iyyar Labour Party da sauran jam'iyyu. To a takaice dai ita hukumar zaben jihar Rivers ta ayyana lalle za a gudanar da zaben ranar 23 ga wannan watan da muke ciki. Kuma a bayani na baya wato game da hukumar zabe, daga bisani wato hukumar zabe ta ba da takardun da ainihin kotu ta umarce ta tabai a jihar Rivers.
To ka ce PDP ta kaurace wannan zabe, kuma jam'iyyar Labour kenan, waɗanne jam'iyyu ne za su yi wannan zabe?
Eh, to akwai jam'iyyar AFGA, ita tana cikin zaben, da kuma wa jam'iyyar PPA da sauran wasu jam'iyyu. Amma kamar waɗanda za a iya cewa manyan jam'iyyu ne sun ce su ba za su shiga wannan zaben ba, sakamakon bayanin da suka yi akan cewar kamata ya yi gwamnan da za a rantsar shi, ya kamata a ce ya gudanar da shi wannan zaben, ba gwamna mai barin gado ba, Rotimi Amechi.
Yawa, to Lamide, daga bayanin da kai, kamar yadda na fahimci abin, wasu na cewa ba gwamna mai barin gado ba ne ya kamata ya shirya wannan zaɓe na ƙananan hukumomi, wasu suna ganin cewa a bari sai an rantsar da gwamna mai zuwa. To amma kuma ai ga cece kucen da ake wama da shi game da wa ma zai rantsar da gwamna mai zuwa.
Eh, to abin da ake ciki shine 'yan jihar da suna ta wannan korafi na cewa misali ranar 29 ga wata shinwane ne zai rantsar da shi zaɓaɓɓen gwamna, ganin cewa misali babban mai shari'a na jihar ya yi ritaya, kuma gwamna mai barin gado bai riga ya natsa sabo ba ko kuma riƙon ƙwarya. To shine ana cikin wannan kakanikayi, sai ga wata sanarwa da ta fito daga fadar gwamnatin jihar Rivers, wadda wato kwamishinan watsa labarai ta jihar Mrs. Ibn Saminitari ta sa ma hannu, inda take cewa 'yan jam'iyyar PDP da suke ikirarin sun ci zaɓe su kwantar da hankalinsu ranar 29 ga wata za a mika musu mulki. To sai dai har yanzu 'yan jihar suna wato cikin tsaka mai wuya game da wannan sanarwar, don zuwa yanzu da muke magana da ke ba wata sanarwa da ta nuna an nada shi mai shari'a na jihar Rivers ko kuma muƙaddashinsa zuwa yanzu.